أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawar shi ya sake kaddara saduwar mu a daidai wannan lokaci a wannan masallaci mai tara albarka domin ci gaba da darasin mu na fiqh ala mazhab Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala wanda muke cikin wannan littafi na iziya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ga makatar da fadan gaskiya da aiki da ita A yau muna ranar Juma'a 17 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1445 Hijiriya wanda shine 1 ga watan 12 watan December shekara ta 2023 miladiya isahat muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaqa lima yuhibbu wa yarda idan ban manta ba darasin da ya gabata mun yi bayani kan wato sunna muakkada ta biyu shine wanda malam yace sunnoni muakkada daga cikin awkaduha wanda suka yi ƙarfi ko sai ya kawo bayani na harko yace al-witr sallar witri wanda bayani ya gabata kanta a darasin da suka wuce sannan sallah ta biyu mai ƙarfi sunna mai ƙarfi malam sai yace sunna salatul idaini wanda mun yi bayani a cikin ta mun fara bayani muka ce zan mu tashi cikin ikon Allah makanu salatu idaini ko dida ba wurin wakafi bane a cikin wannan ina ne ya kamata ayi sallar Eid ina ne ya kamata ayi sallar Eid ita sallar Eid abin da yake cancanta abin da yake sunnantuwa wato a huta daga cikin gari ayi ta wato kamar cikin gashi haka kenan a samu wajen gari ayi ta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin shi ganin cewa ga masallacin ko kuma sallah a cikin masallaci da duk falalarta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja aka huto daga cikin masallaci wato aka huta bayan gari aka yi sallah sallar idi yana daga cikin izhar sha'air din wato mutun ya bayyana sha'air sha'ira alamomi manyan alamomi na addini an gane ko kenan ganin cewa duk darajar wato masallaci abinda aka yi so wato ayi ta wajen gari wan kan cewa wasu malamai suna ganin a huto daga da'irar masallaci ayi ta musalla wanda yawa daga cikin lokacin mu yanzu a hilin musalla ake ta farfajiyar masallaci amma wanda yayi kyau wallahu ta'ala alam shine a huto hutar gari wanda shi yayi tabbata wallahu ta'ala alam sannan wani lokaci ne ya kamata ayi sallar idi wani lokaci ne lokacin sallar idi lokaci ɗaya ne da sallar wallaha lokaci ɗaya ne da sallar wallaha ita kuma sallar wallaha salatul awwabin ne salatul muttaqin ba kowa ke yin sallar wallaha ba da Hausa ke cewa wallaha ko salatul duha ba kowa ke yin ta ba sai wanda ya maida al'amarin shi ga Allah wanda yana daga cikin masu tsoron Allah salatul muttaqin masu jin tsoron Allah sosai subhanahu wataala su ne masu yin sallar wallaha kenan su masu maida al'amarin su ga Allah wanda ya kasance sallar wallaha tana daga cikin wato abubuwa masu falala sunnoni masu falala a cikin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yake wadi a cikin hadisin da muslim ya rawaito cewa mutum yana tashi a cikin kullun akwai gaban shi kowace gaba tana bukata a mata sadaka an gane ko kowace gaba tana bukata a mata sadaka a cikin hadisin ne da yayi da zanu hadisi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa yuzu min zalika rak'atani yarka'uha min adh-dhuha duka wannan abubuwan da ake bukata wato abinda zai wadatar da kai da kai raka'a biyu ta sallar wallaha ta wadatar da kai ita kuma sallar wallaha zaka iya yin biyu zaka iya yin hudu karshen ta takwas ko kina ana son dai alal aqal a ce kullun kana yin sallar wallaha guda biyu lokacin da ake sallar wallaha wato ana yin ta ne lokacin da rana ta dago an gane ko ba horkon dagowa ba horkon dagowar rana ai daman akwai hani kan sallah lokacin nan ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna tatlu hina tatluq bayna qarnayi shaytan aw kama qala sallallahu alaihi wasallam saboda rana lokacin da take hutowa tana hutowa tsakanin menene kahonni na shaytan sannan a wannan lokacin ne masu bautar menene masu bautar rana suke mata sujada kenan sai aka yi hani yin sallah lokacin kenan sai dan ranar ta huto bayan ta huto sai ta dago sama an gane ko sai ta yi sama kadan haka kina yanzu muna iya cewa kamar ƙarfe 8 da rabi shi dai daga dagowar rana in ta yi sama kadan har zuwa kuma daidai zawalin ta ala qaulil mashhur wallahu ta'ala alam kina a wannan lokacin ne ake son yanda ake yin sallar wallaha ita ma sallar idi adaha sallar idi karama ko sallar idi babba a lokacin ne ake bukata wato ayyida sannan sai bayani kan wato kiran sallah shin in za a yi idi an yi kiran sallah ko za a yi iqama wanda a sunnance bai zo ba sunnonin da ake mu kiran sallah a yi iqama sallolin farilla ne shi ma saboda ni saboda a yi man mutane i'lanin cewa lokaci ya cika wato tambihul ghafilina ne ko Allah mana gafara a yi i'lanin cewa lokaci ya cika kuma bayan mun gani a baya kiran sallah yana daga cikin manyan sha'air na din wanda iya kasance gari suka yi ittifaki ba sai yin shi ana ma ya kagarin gaba ɗaya kenan kiran sallah ba a yi ma wannan sallolin wato na sunna kiran sallah sai da a yi ma wato salloli na farilla hadisin Ibn Abbas da Jabir sun ce wato lam yakun yu'azzan yawm al-fitr wala yawm al-adha ba a kasance ba lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a kasance ba ana kiran sallah ranar wato sallar azumi wala ranar sallar layya kenan kawai automatic sallah ake zuwa da ita ba tare da kiran sallah ba haka zalika hadisi Jabir bin Samra yake cewa sallaitu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-id ghayra marra wala maratain bighayri azan wala iqama yace nayi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam wace sallah yace sallar idi yace ba so dai ba ba so bi ba mun nayi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sallar idi ba a yi kiran sallah ba ba a yi iqama ba kina akan wannan dalilai ba su buƙatar kiran sallah wato ba su buƙatar iqama sai bayani kan nafila in ka zo wurin sallar idi zaka yi nafila ko baka yi ba to ba a yi nafila an zo dama in ka shigo kawai da ka zo musalla ne ka zo ai wannan tahiyatul masjid inna ma ana yin ta ne ami a gaida masallaci shi kuma a ka'idar idi ai ba cikin masallaci ba ake yin shi a musalla ake yin shi kenan a lokacin ba ka da nafila wato ba nafilar da za a yi na'am akan wannan hadisin Ibn Abbas yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam salla yawmal fitri rak'atayn walam yusalli qablahuma wala ba'dahuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi raka'a guda biyu ranar idi na azumi alhali bai yi salla ba wato kamun raka'an nan guda biyu na idi kuma bayan an yi raka'a guda biyu na idi wato bai yi salla ba kidan babu nafila kamun sallar idi babu nafila bayan sallar idi kawai a zo ne a zamna a yi salla a tashi a zamna a yi hutuba a tashi a dai babu nafila kami kun babu nafila baya mala ya ci gaba da cewa wasifatuha raka'atani sifatta raka'a guda biyu ce bi ghairi azanin wala iqamatin ba a masu kiran sallah ba a yi iqama yukabbiru fil ula ba'da takbiratil ihrami sitta takbirati zaka yi kabbara a raka'a ta farko kabbara shidda amma bayan kai kabbara tahrama sai kai kabbara na kabbara shidda yace wa fi thaniya khamsu takbiratin ba'da takbiratul qiyam a raka'a ta biyu sai kai kabbara na kabbara biyar amma banda kabbara nan da kace Allahu akbar ka tashi tsaye mun gane ko kenan ta farko kabbara na shidda banda kabbara harama raka'a ta bi kabbara biyar banda kabbara da aka tashi tsaye aka ce Allahu akbar an gane ko hadisi yazo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kabbara fil idaini sab'an fil ula wa khamsan fil akhira annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara bakwai a raka'a farko kuma yayi biyar a raka'a ta bi kenan nan kaga bakwai da lissafa sai lissafa wa hanni har takbiratul ihram in hada takbiratul ihram ce ta farko sallah ya tashi nawa bakwai a farko shidda a ta biyu in an hada da wacce ta tashi tsaye kenan an gane ko sannan haka zalika hadisi daga ummul mu'minina siddiqa aisha radiyallahu anha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kabbara fil fitr wal adha sab'an wa khamsan siwa takbiratai ruku'i yace tace annabi sallallahu alaihi wasallam wato yayi kabbara bakwai adha da fitr sallah karama da sallah babba bayan kabbara banda kabbara ruku'i kenan ita sai bata lissawa da kabbara ruku'i ba amma a ula tar sawa da kabbara harama kenan ya dai kabbara take in ka zo da manzo a fara sallah da an zo babu kikawa babu kira sallah kawai liman ne zai zo ya ce Allahu akbar yayi kabbara nawa kabbara ihrami kabbara shiga sallah ko ai da man sallah ana bude ta ana shiga sallah ne mi bi takbiri dai kabbara kenan ta farko in aka ce Allahu akbar sai a jero su Allahu akbar sai ka jero da shi da bayan kayi ta farko Allahu akbar ko sai kai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kai guda shidda an gane ko sannan sai ka shefa Fatiha kai sura mun gane in aka taso ai an yi sujada ta bibi za a yi tashi tsaye tsanci tsaye ko kuma ai mi kabbara sai a tashi da Allahu akbar an yi tsaye mun gane ko kenan banda wannan sai ka lissawo kuma wasu guda biyar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sannan sai ka shiga karatu wannan shine kenan yanda wato sifar kabbarorin suke wallahu ta'ala sai nan bayani nan kan daga hannu a kowace kabbara in zan kai kabbara ka dinga Allahu akbar ka sauke ka kara Allahu akbar ka sauke ka kara Allahu akbar ko a ina ne ya kamata wato mutun ya daga hannun shi a lokacin wato sallar idi idi karama ko idi babba malai ya ci gaba da cewa wala yustahabu rafa'il yadaini fi shay'in min at-takbirati siwa takbiratil ihrami wato malai yake cewa ba mustahabbi bane ba a ce ka daga hannu a ko ɗaya daga cikin wannan kabbarorin in ba mi ba in ba kabbara harama ba an gane ko wa in nasiya takbiran raja'a ilayhi ma lam yada'a yadayhi ala rukubatayhi idan mutum ya mance wato kabbara sai ya dawo kan wannan kabbare a kun in dai bai dora mi ba hannun shi saman gwiwar shi sai ya dawo ya sake ta kenan in ya mance ta wa sajada ba'da salami sai ya sujada ba'di an gane ko na'am anan malam bayani da yana harko daga hannu mi inda ake kabbarorin nan ko kaga in ka huta kabbara harawa nan zakai da shidda ta bi kai da nawa biyar bayan huta kabbara ta tashi kenan kabbara nawa gare ka kusan 11 to a 11 din ne malam yake ta cewa shin wai an yi wannan kenan anan kaga malam yace ba mustahabbi bane ba sunna bane ba wato mutum ya dinga daga hannayen shi a kabbara a wa'annan kabbarorin an gane ko kenan yace akan wannan ba sunna bane ba akan wannan bayanin zan mu ga cewa ba a samu nassi sarihi ba wallahu ta'ala a'lam Allah ne mafi sani kan wanda yazo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umurni da a daga hannu ko yayi hani da daga su a lokacin kabbara harama kabar a lokacin kabbarorin nan guda 11 shi yasa zan mu ga ijtihadin malamai sai ka suka shi biyu an gane ko malamai na farko suka ga cewa ai mashru'u ne sai an daga hannu a lokacin sallah lokacin kabbarorin nan gaba ɗaya guda 11 suka kawo hujja da cewa ai in ana sallah hadisin wato Ibnu Umar da yace a cikin yake cewa ويرفعهما في كل ركعه وتكبيره كبرها قبل الركوع حتى ينقضي صلاته النبي صلى الله عليه وسلم ya kasance yana daga hannayen shi a kowace kabbara a kowace ruku'i har ya yi da sallar shi idan zaka ga cewa wannan hadisin na'am sai suka je akan wannan hadisin ai yazo bi siffar sallah gaba ɗaya ne ba yazo ba kan siffar sallah yazo kan siffar sallah farilla amma sai suka kawo malamai suka kawo hujja cewa yana dokan kowace sallah zaka iya daga hannunka kawai zaka iya daga hannu kowace sallah tunda an ce fi kulli takbiratin an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannu haka zalika hadisin wato wa'il bin hajar Allah ya rada shi yake cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yarfa yadayhi ma at takbir naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannun shi tare da wato kabbara in zai kabbara yana daga hannun shi zamu ga duka wannan hadisi suna bayani ne kan sallolin annabi ne na farilla da na nafila ba kan sallar ni ba ba kan sallar idi ba kina akan wannan dai umuman sai malamai suka je akan cewa wannan ai duka sallah take ne an gane ko sai suka je cewa kawai za a daga hannu a wurin wannan takbirat din ya kasance sallar idi ce ko kuma sallar wato ba ta idi bace ta farilla ne na'am haka zalika imam shafi'i yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannayen shi lokacin da yana daga hannayen shi lokacin da yake bude sallah kenan sannan haka zalika lokacin da yake buƙatar ruku'i haka zalika lokacin da ya dago kanshi daga ruku'i an gane ko sai yace amma bai daga su lokacin da zai je sujada an gane ko imam shafi'i yake cewa tunda aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga sa a irin wannan halin duk inda zai ce Allahu akbar an gane ko kuma zai ce sami Allahu liman hamida kina ya kasance yana daga hannu a lokacin da yake ambata Allah kaga yace Allahu akbar menene ambata Allah ne sami Allahu liman hamida ambata Allah ne kina imam shafi'i yace tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana dagawa a wato lokutan nan na ambata Allah da yake zowa duk inda yace Allahu akbar ko yace sami Allahu liman hamida kina ya kasance a wurin sujada ne bai daga ya kasance wannan matan da cikin kafarori ne cikin ambata Allah subhanahu wa ta'ala yake kina ya kamata a ce duka a cikin wannan wato an daga hannu a cikin su an gane ko kenan da sauran malamai da suka je akan wannan mazhabin kuma suka bada hujja da irin sallolin annabi sallallahu alaihi wasallam na yau da gobe daga misali sallolin shi na farilla da sallolin shi na sunna sunanun rawatib da makamantansu wallahu ta'ala ala mazhaba ta bi shine wanda malai ya kawo ma'anar daga ciki mazhabin Imam Malik cewa kawai bayan kaffarorin da ake daga hannu nani na kabbara harama kabbara ruku'i kabbara ni kabbara dagowa daga ruku'i sai kabbara tasowa daga mi zaman tahiya tasowa sai zaman tahiya ta bi ko in ya zama sai ya meke in zai meke ya kabbara to wannan shine suka je cewa akan su kadai za a daga ba hannu saboda su wannan kabbarorin su ne suka zo ana daga musu hannu wannan kuma na idai ne suna ganin cewa da ka daga hannu a kabbara harama ya isa in ka ce Allahu akbar ka daga hannu ka shiga sallah ko sauran kabbarorin kawai hannunka yana aje yana ka dora hannunka saman kirjinka saka yi takabbara liman yace Allahu akbar ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ha ida haka zalika an taso kai kabbaran nan ta mekewa kai buloke shi ba a ce Allahu akbar ka ce Allahu akbar hannunka yana saman kirjinka kenan mun fahimta ko shine wannan mazhabin malikiya suka je kan shi na'am kenan suke ganin cewa babu dalilin da ya nuna cewa wato wannan din ne to wannan kai ko wancan kai wallahu ta'ala alam sahat an gane ko sallar ka ta idi ta yi wanda in ka daga ko kuma ka aje sallar ka dai ta yi wallahu ta'ala alam an gane ko sai malamin ya ci gaba da cewa na'am to sai mu zo bayani kan afwan kam mu zo maganar malam bayani kan qira'a karatun da ake yi a cikin sallah menene ake karantawa hadisin Nu'man bin Bashir annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fil idaini wa fil jum'ati annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantawa a sallar idi da sallar juma'a me yake karantawa yace sabbih isma rabbikal a'la sabbi sura sabbi yake karantawa a raka'a ta farko a raka'a ta biyu kuma sai ya karanta me gashiya hal ataka hadithul gashiya kenan raka'a ta farko annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta me sabbi raka'a ta biyu yana karanta hal ata ba hal ata al-insan ba hal ataka hadithul gashiya an gane ko kenan wannan hadisi muslim ya rawaito shi hadisi ne ingantacce haka zalika hadisi ya zo daga ubaydullah bin abdullah yake cewa kharaja umar yawm al-eid umar ya huto ranar eid fa arsala ila abi waqad al-laythi sai ya tura ma abi waqad al-laythi yake tambaya shi bi ayi shay'in kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra fi amsali hadha al-yawm umar yake tambaya shi yace wai irin wannan ranar ta eid annabi guda bi yake karantawa menene yake karantawa kenan nan zan mu ga wannan hadisi an yi shi bi a khilafal umar kuma ka duba kaga tawadu na wato sale bayan Allah nagari na kirki yana khalifa kuma yana cikin in kusa da annabi amma sai da ya tura ya tambaya ya ida tabbatarwa wannan shike nuna ma cewa ba wai dan kana ganin kai malami bane ba ko dalibin ilimi ne ko ka san mas'ala ko ka san fatawa kawai kai ta tahiya kai ta gurnusu a cikin ta a ana buƙatar ta tafsir in kana gana akwai wanda huwa aula minka ko yayi ka sani tambaye shi abin cika shi ma an bai sani ba ku yi gaba amma ka azo wato ana tahiya kawai akan ra'ayi an gane ko kawai bayanin da muka yi cewa yanzu duniyar nan ta mu kowa ya zama mufti diya kowa fatawa yake badawa malami ya hukuncin kaza kai tsaye ya ce kaza shi kuma in ka bincika duka ina yaushe ya fara karatu bawan Allah kuma ka zo ka yi ta fatawa hankali kwance kai tsaye kai kuma ina ka kai mujtahidi ko kuma mufti diya Allah subhanahu wataala ya mana gafara kaga Umar anan bai sa girman kai ba ni ne khalifa kuma na kasance kusan wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaya sai yake ce mai wannan yace yaqra fi misli hadha al-yawm qala sai yace mai biqaf yana karanta qaf wa iqtarabati as-sa'ah haka zalika yana karanta iqtarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar kina kaga ni wannan hadisi shi ma akhrajahu muslim wato muslim ya rawaito shi kina kaga wannan hadisi yana nuna ma cewa yana yawan karanta kaza kuma yana karanta kaza an gane ko yana yawan karanta sura kaza da kaza a lokaci kuma yana iya karanta kenan ba yana nuna cewa ba a ajazin dole sai su za a karanta amma dai wanda yake yawan karantawa kenan in ya kasance kai ma ka karanta wato kai ihsani ka kyautata kuma zai kasance yayi kai koyi da sunna ka hisamul lada wallahu ta'ala alam haka zalika hutubar da ake yi ta idi ana yin ta ne bayan sallah ana yin ta ne bayan sallah sai an yi sallah ake hutuba ta juma'a kahin sallah to ai ita ma da ta juma'a ya ake yin ta bayan sallah ake yin ta sai an yi sallah ayi mi sai ayi hutuba sai ida suka zo ɗan kasuwa suka zo daga Sham aka buga gangan kasuwanci annabi yana hutuba kawai da suka ji bayan Allah sai suka watsi suka je wurin kasuwa aka bar annabi da mutum nawa 12 a masallaci yana tsaye yana hutuba an gane ko to nan ne aka maido wato hutuba sannan sallah kuma daga nan Allah subhanahu wataala ya sauko menene idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa zarru bay kaga idan aka yi kiran sallah ranar juma'a aka ce ku yi gaugawa ku je zuwa ambatan Allah ku bar kasuwanci a kalgashin wannan wazan rubai duk abin da ka saya haramun ne duk abin da ka saida haramun ne bayan an yi kiran sallar juma'a bayan an yi kiran sallar juma'a babu saye babu sayarwa da ka saya haramun ne da ka saida haramun ne in baka sani ba ma kaji zowa ake a warware ciniki yufsah ana warware ciniki bai yi ba bai inganta ba an gane ko tunda kaga annahi ne al'amr akai fas'au mi ila zikrillah kuma akai annahi yufidu tahrim wazarul bay a barkasuwanci an gane ko daga nan kawai da an yi kiran sallah mu kuma yanzu kana ga ana kiran sallah ana saidayya ana barin kasuwanci ana barin menene shagunan mu bude wasu sai ma an tada sallah sannan kaga yare shago ya yana gaugawa bare ɗan kusa da masallaci illa man rahimar rabbuka bare ɗan kusa da masallaci sai ya ji liman yayi wannan ɗan ne sanin sanin sai ce to ya fara Hausa bari mu rihe ya fara hudu ba Hausa bari mu rihe mai gaugawa shi kuma da an yi kiran sallah komai ya zama haramu an gane ko kaga in kuma ka sai da abin haram kuma ka ci haram ya kake ganin yanda kake ciki ya kake ganin wannan menene Allah subhanahu menene wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa mat'amuhu wa mashrabuhu wa ghuzziya wa malbasuhu haramun wa ghuzziya bil haram sai annabi yace me fa anna yustajabu lahu shi yasa sai ka gani da yawa kace muna ta'adda shiru to mu bincika kanmu ko mu mai addu'a ba daidai yanda ya kamata kai addu'a ko kuma me ko kuma ban mu rasa ta yan burbuda haram Allah subhanahu wataala ya mana gafara Allah kare mu kaga kenan sai aka sauko mi wazarul bai zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun amma Allah da ya ba mu fursa sai ce wa idza qudiyatis salat fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katira la'allakum tuflihun idan aka yi da sallar nan ta juma'a to ku walwatsin kuna so ku shiga cikin ku walwatsi saman kasa wabtaghu min fadlillah ku nema daga falala Allah ku yi kasuwanci ku yi da sallah ku tai shikenan an gane ku to kuma Allah subhanahu wataala sai ya ce ba annabi mi wa idza ra'aw tisharatan aw lahwan fadu ilayha wa tarakuka qa'ima qul ma inda allahi khairun min al-lahwi wa min at-tijara idan suka kara ganin wannan kasuwancin an gane ko ko kuma suka ga wani wasanni suka watsi suka barka kai kana nan tsaye ya rasulullah kana tayi kenan ko kana hutubarka ka ce musu abin da yake wurin Allah yayi wannan wasannin naku kuma yayi kasuwancin ku sannan ku sani Allah shine fiyayye mai arzikawa ba zahin neman ka bane zai saka samu zahin nema bai kawo samu haka ne ko zahin nema bai ya kawo samu kawai sai Allah subhanahu wataala ya ga dama so nawa zaka gani misali a ce wani tinkan ahyi baban ka yake kasuwanci sannan kai a zo a aihe ka a aihe babanka babanka ya girma a aihe ka kai girma kai mi ka shiga kasuwanci kuma ka hishi kudi zalika fadlullahi yutihi man yasha tabbas wani tinka aihe babanka a kasuwa yake kuma kai isko shi a kasuwa kuma juyin duniya in ta zo ma sai ka sashi ma aiki yana karkarwa yana alaji haka Allah ya tsara rayuwar shi kenan ba zahin nema bane kun ba jimawa bane da nema yake sa samu kawai zalika fadlullahi yutihi may yasha wallahu zul fadlul azim Allah subhanahu wataala ya ba mu falalashi masu yawa an gane ko kenan hutuba ake yi ita sallar wannan sannan daga cikin hukunci idan ana hutuba sallar idi zaka ga aida an yi sallah an yi mi an watse ko to ba a san a watse ita kuma sallar idi so ake ka tsaya sai ka saurari hutuba so ake in an yi da sallah kai shiru kan suka saurari hutuba ba ka tashi daga wurin ka ba ba ka watse ba Allahumma illa in ka hanya ne ka samu sallah ko mutane suna hawa matattaka ka sai ka dan sha kuɗa dalili ne wannan ad-darurat tuqaddaru bi qadariha sai ka sha kuɗa ka nemi wuri wanda yake ingantacce ka zamna dan ka saurari hutuba an gane ko balbar ma wasu suna gani koda baka jin hutubai koda baka jin ta saboda hayaniya ko wani abu in kana zamna wurin ka comfortable zamna haka ga aida an gane ko ai zaka gani zan mu zo wani idi kaga inda ka samu idin kai nisa da inda hutuba za ta isko ka mun fahimta ko to shine ka saurara kai shiru a idin hutuba ka zamna wurin ka sannan ka tashi wannan ibn abbas yake cewa shahidul idi ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa umar wa abubakar wa usman فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبه يتي ناهلت ايدي تاره ده النبي هكذاك ناهلت تاره ده ابو بكر هكذاك ناهلت تاره ده عثمان yake cewa dukan su suna yin sallah sannan sai su yi khutba a lokacin idi kenan ya halitti zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga nawa abu bakar ya ga na umar ya ga na usman dukkan kuma ya gansu ga abin da suke yi an gane ko sai bayani kan wanda sallar idi ta bar su ko kai sallah ta barka kenan in sallar idi ta bar mutum na'am yana iya ramata karama sallar idi da dalilin mi dalilin cewa ana rama sunnoni masu ƙarfi ai mun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga rama mi sunna tami tawitiri yayi tahaddami da rana yake yin ta sai ya maida ta mi maimakin da yake yin wutirin shi na cikin dare raka'a 10
daya to in yazo zai yi ta da rana saboda rana babu sallah kwara dai sai ya maida ta raka'a 12 yake maida ta sai ya wutirin shi ta rana raka'a nawa 12 kenan dalilan da yasa duka wani sunnoni wato sun gabata masu ƙarfi ana rama su wato shi ma haka zalika sallar idi zaka iya rama shi cewa an samu hadisi daga Anas bin Malik shi Anas bin Malik idan bai samu ba sallah tare da limami sai yazo ya tattaro iyallan shi in bai samu sallar idi ba ai kaga Anas yayi tsawon shekaru ko shine yayi dogon shekaru shekara 100 da nawa yayi da yayi 100 da yankai ko na'am to shi dai yayi dogon shekaru da 100 da yankai da 25 ko da 13 yayi 100 da yankai Anas bin Malik to shine idan bai samu mi ba sallah tare da wannan tare da liman kenan a Basra sai yazo ya hada iyallan shi ya tattaro bararun bayan shi sannan sai ya ce ma Abdullahi bin Utba wani mauladin shi ne an gane ko sannan sai ya ce imam musalla idi sai ya sallace su ya musu raka'a guda biyu sannan yayi kabbara amma wannan hadisi ya zo da isnadi mai da'if da'iful isnad kenan wannan hadisin ya zo da'iful isnad amma hadisin da yake karfafa shi wanda yake karfafa shi ana qada'un idi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi mi hilal watan shawwal an gane ko sai yayi mi azumi kwana 29 aka nemi wata sai aka yi mi lillimi aka yi gunma aka yi lillimi sai basu ga wata ba kenan mi zasu gobe sai suka tashi da azumi sallallahu alaihi wasallam sai aka samu wasu suka zo wurin karshe-karshen marece haka da marece suka zo daga ƙauye sai suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ai mu a ƙauyen mu mun gadi wata shiya yau ban mu azumi yau sallah ce gare mu an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa mutane kowa ya je ya karya azumin shi ya sha ruwa yau ranar sallah ce an gane ko sannan sai ya ce a huto gobe mai sallar idi mun gane ko sallar mi ce ce wannan sallar azumi kina kaga rama ta aka yi yace kowa ya yi mi tunda ita ai sallar azumi in zawali yazo wato in rana ta yi zawali lokacin ta ya wuce ko sallar idi da sallar wallaha da lokacin azhar ya shiga lokacin ta ita ya wuce ana yin ta kama azhar su kuma wannan mutane sun zo karshe-karshen wuni ne kenan dalla suware ne suka shigo suka faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ai garinsa an ga wata annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi umarni da cewa kowa ya aje azumi gobe a huto ayi sallah wallahu ta'ala alam wannan hadisi sahihi ne akhrajahu ahmad haka zalika abu dauda ya hudo shi an-nasa'i wa ibn majah wa sahahu al-albani hadisi ne ingantacce wallahu ta'ala alam haka zalika malam ya ci gaba da cewa wa yastahabbu al-jahr bi takbirat mustahabbi ne kabbarorin nan wato na lokacin idi ba na cikin sallar ba mustahabbi ne a dinga bayyana su ai kaga wurin zikiri mai aka ce wazkur rabbaka fi nafsika kaga sai aka ce ka ambaci ubangiji ka amin a ranka kana mai kaskantar da kai amma to wannan takbirat na idi to su mustahabbi ne wato bayyana su kuma takbirat na idi sun kasu takbirat kala biyu akwai mutlaka akwai muqayyada an gane ko akwai wanda tun shigo wato kwana 10 na Zulhijja suke harawa da kwana 10 ya shigo suke harawa har ƙarshen ayyamut tashriq kwanukan yanka kenan duka wannan wato mutlaka kenan za a dinga yin su an gane ko su kuma muqayyada su ne na menene na bayan sallolin farilla hadisi daga Ibn Umar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya khruj fil idain ma al-fadl bin abbas yana hutuwa idi guda biyu tare da al-fadl bin abbas haka zalika da abdullahi bin abbas da ali da jafar da al-hasan da al-husain da usama bin zaid da zaid bin haris an gane ko da duk wanda suke tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana hutuwa rafi'an sautihi bit tahlili wat takbir annabi yana daga muryar shi da kabbara da hailala an gane ko yana daga mu da shi da kabbara da hainala fa ya khuzu tariq sai ya doki hanya wato yaje hayya je masallaci kuma hayya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam yana kabbara yana bayyanawa kina kaga ita wannan kabbara tazo a sunnati ana bayyana ta ba a zo bane kawai a tai masallaci ana hira ana bayani ana wannan kenan haka zalika ibnu umar da abu huraira hakka su suke shiga in kwanaki 10 sun zo suna bayyana kabbara suna Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd suna yi ɗan kasuwa suna yi saboda kwanaki ne wanda ake son a yawaita wato ambacin ambatan Allah kabbara da hailala na'am malayin ci gaba da cewa kenan wannan sune takbiratul mutlaqa takbiratul muqayyada malayin yana kawo su anan kenan ya ci gaba da cewa wat tatayyib ana sai in za a she idi ayimi a sa tarare wat tazayyun bis siyabil jadida ana son ka sanya kaya sababbi liman yaqdiru alaiha amma ga wanda ya samu kayan sababbi in ba samu ba wanke tsahinka ka goge ka gyara su tsaf ka fito da su ana son kaya dai masu kyau a fito da su saboda ranar idi ranar sallah bayyana farha da jin dadi da sha'ira ne na musulunci yace war ruju'in min ghairi tariqin lati ja'a minha haka zalika ana son hanyar da kashe ka dawo wanda ba ita ba kenan ka sauya hanya an gane ko wal fitru qabla ar ruju'i ila al musalla fi eid al fitr ana son ka ci abinci na'am qabla rawahi afwan ana son ka ci abinci kamun ka tahi masallaci inda za ku yi sallar kenan amma a yi sallar mi sallar azmi sanan sallar azmi kan ka tai masallaci mi ake so ka fara cin wani abu dan ka raba mi ka raba jiya da yau jiya ai bakin ka baka ci abinci a lokacin an gane ko amma yau fa yau sallaci kenan ana son ka ci abinci na'am yace malai cika bada cewa wata akhiruhu inda nahri amma a lokacin da za a yi mi yanka sallah babba ana son ka jinkirta mi ka jinkirta cin abinci ka kace abinci ka bari haka dawo wanda hawana hadisi ya zo ana son ka ma harati daga abin layyanka in ka yanka an gane ko daga abin layyanka ai gauga a soye wani dan abu wanda zai gauga soyuwa sai ka dan taba a ga dan ka shi dade wannan ko Allah mana muwafaka kenan ka ga nan malam da ya zalo mustahabbai manyan mustahabbai na idi sai bai kawo mi ba wanka ko ya kawo wanka ana kaga da miyo hara da turare to amma al'ada al'adance da kaga an sa turare an yi mi da kaga an sa sabbin kaya an yi mi kenan dan resume ne yayi an gane ko wanda wanka a cikin wannan wanka suna daga cikin wanka manya-manya wato na sunna zan mu ga cewa daga cikin hadisin da ya kawo cewa an ali radiyallahu anhu annahu sa'alahu rajulun anil ghusl wani mutum ya tambaye shi kan wanka fa qala sai ya ce mishi igtasil kullu yawmin in shi'ta yace in kana so kullu je kai wankan ka bana sai ya ce mutum ya ce mai ya tambaye shi ya ne labarin wanka ya za a yi wurin wanka yace mai mi je kai wanka an kana so kullun bana an gane ko zakai mamaki sai ka ce to ya ne da ba a wanka kullun kenan da ba kullun ba suke samun wanka ba kullun ba ake samun wanka tunda kai yanzu a ce misali daga nan sai ka je wuri ka za neman ruwa to ta sha kake ko ta wanka zakai wata rija ai kaga sai bayan kwana biyu mun ga rijar da Usman ya saya ta wurin wannan ta wurin bai hude ko ai shi bai hude lokacin tsananta masa yake sai mutum ya zo ya doki ruwan shi ranar Usman ya doki ruwan shi na kwana biyu to ka doki ruwa na kwana biyu ta wanka kake ko kuma ta abinci da sha da ibada a wallah an gane ko shi da zan ka gani a da muka zo wurin wankan juma'a zaka ga an ce in ma baka wanka a sati to ka kashi juma'a baka yi wanka ba an gane ko mu kuma yanzu gaskiya da wuya zaka samu wanda zai sati da yi shago na'am bai ji ba a ko a cikin sahihi baka da kai ba indai kai kokari baka yi na sahihi ba da rana ta dago ka shiga kawasa yayin da aka samu wadatar nan bakin gulgulu kasa an kaga ana rishin wannan to babu wadatar ne ko da mu ma yanzu kun akai wani irin rishin ruwa wanda ake yi a da ba kullun zaka samu wanka ba a da an yi wani irin rishin ruwa amma yanzu alhamdulillah wanda ka gani cikin karce bare kartunan nan na yamma su ce ma satin su dai basu ga ruwa ya dago daga famfan su ba akwai wasu wanda tun daga can kusan kanya sai kaga sun zo su tar din na dokar ruwa kanya eh famfo yayi wata bai zo ba ko lokacin ana wahalar ruwa kuma sai an shigo nan wurin dokar ruwa wani famfo na gari ko to ka gani a irin wannan yanayin kaga wanka zai dan ta'azzara ko zai dan ta'azzara sai ka dinga ekonomin mi dinka ruwanka in kai azahi ba in kai kokari sai kai guda ko azahi in ta gagara sai ka ce duk kwana ɗaya kai wanka haka ne ko azahi ka ce wai duk kwana ɗaya sai kai guda yau in kai gobe ba kai ba ka dinga shoman kwana ɗaya in ruwan ya ta'azzara ko idan da baka yi wanka ba kuma kowa yana kallon ka ya san uzuri an yi wahalar ruwa a garin nan lokacin da yanzu alhamdulillah babu shi ya dan rage ya sha baya Allah kara kare kaga ruwa shine rayuwa to shine wanka sai ya ce mashi ba wannan wankan ba nake ni shi ba wanka ba simple yace ina tabbata kan wanka dai na sunna haka sai yake ce mashi yawmul juma'a ranar juma'a kai wanka wa yawmul arfa ranar arfa kai wanka wa yawmul nahar ranar mi suka ranar layya kai wanka wa yawmul fitr haka zalika ranar wannan kai wanka rayar ran sallah karawa sallah azumi kenan kaga wannan na sunna ne ko kuma suna da gaskiya sunan da aka da wanda zai kai wanka haka zalika annabi hadisi kuma da ya bayani kan kasa sabbin kaya hadisi ibnu abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yalbisu yawmul eid bardatan hamra ranar idi annabi ya kasance yana sanyo wani wato bargo bargon shi ya lulluɓo shi wani shashasha haka an gane ko yana kwatanta ma mai kyau ne yake sako wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kawo mai kyau sabo sai ya sanya shi haka zalika shi kun bayani kan sauya hanya hadisin Jabir cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yahuda ila almusalla in yaje ila almusalla yaje sallar idi wurin wato go inda za a yi sallah khalafa tariq in ya dawo sai ya sauya hanya kaga shi ma sauya hanya yana daga cikin wato Bukhari ya rawaito hadisin nan yana daga cikin manyan sunnoni hadisi ne ingantacce in kaje ta wannan hanye in kuma ka dawo sai ka sauya hanya hadisi na gaba da zan mu gani hadisin Anas bin Malik yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya gaugawa ya tahi masallaci ya tahi inda za a yi sallah ranar mi ranar Idin Fitr ranar Idin Azumi ba tare da ya ci wani abu ba an gane ko kenan in za ya azran dan an yi sallar azumi to ka annabi ya huta sai ya ci wani abu a gida kaga yayi mi ya raba jiya da yau haka zalika yace hadisi daga ba kuma yace annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin buraida ya huto shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana la yakhruju min fitr hatta yut'am wala yut'am yawm an-nahr hatta yusalli ya kasance bai huta ranar wato azumi sallar azumi har sai ya ci wani abu in ya ci wani abu sai ya huta ita kuma ranar layya bai ya ci wani abu sai ya yi sallah ya dawo gida sannan ya ci wani abu kenan kaga wannan mustahabban wato da malam ya zano maka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin su tsakanin sanya kaya shiryawa zuwa da sauya hanya da kuma cin abinci kama a yi je masallaci ra sallar azumi da kuma jinkirta shi bayan an dawo ran sallar layya haka zalika da takbirat shine malam yace ya ci gaba da bayani kenan yace wa takbirat fihi aqiba na'am subhanallah yace wa takbiru fihi aqiba 15 farida yace wato kabbarori a cikin wannan wato lokacin na sallah ana yin su ne bayan farilla 15 farilla 15 yace ma awwaluha zuhur yawmin nahari ta farkon ta azhar ta ranar layya wa akhiruha subuh yawmin rabi' minhu ita kuma ta karshe zaka ga za a yi ta asuba ta kwana na 4 na ayyamut tashriq kenan ci takbiratu wannan muqayyadat ai mun yi bayanin mutlaka tun harkon shiga kwana 10 ake yin su kuma ana bayyana su cikin kasuwa duk inda kake kwana 10 in suka zo zakai takabbaruri an gane ko kana hailala Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahi na kai ta yin su mutalaka ba su da wannan to na bayan sallah ne yace ana yin su ne bayan sallah 10 farilla 15 mallan yace tahurku ranan layyar da azhar zakahara ka kare ta asba ta ranar hudu kenan bayan ranar hudu ta ayyamu tashriq an gane ko sai mallan yace wasifatu takbir sifofin kabbara shine yace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahi alhamd mallan ya kawo nan sai kai kabbara uku da harko kabbara nawa uku da harko sai ka kawo la ilaha illa Allah a tsakanin su sai ka ce wallahu akbar walillahi alhamd an gane ko wannan kenan sune wannan takbirat muqayyada da muka ce kenan bayan an yi mutlaka da kwana goma su wannan na bayan wato kowace sallah ce wasahihu wallahu ta'ala alam wasu malamai suna ganin za a fara su an gane ko min salatul fajr yawmil arfa tun ranar arfa ranar arfa za a fara su tun daga sallar asuba ta ranar arfa mun fahimta a ce ma yau arfa za a hau arfa ko mu kuma zan mu hau azumi an gane ko wanda muke nawa kenan sai ya kasance tun wannan asubai ta ranar arfa ake fara su an gane ko ila akhiri ayyamut tashriq salasa har zuwa karshen kwanaki na yanka guda uku kwanaki na yanka guda uku kenan za su kare yaushe an gane ko bayan kwana bayan layya a kara kwana uku kenan sallar la'asar ta ayyamu tashriq ta karshe ita ce za a kare wannan shine kaulin da Imam Ahmad ya je kanshi wato ya nakalto shi daga diyawa daga cikin sahaba ridwanullahi alaihim a yarwayoto su daga wurin su kenan diyawa daga cikin sahaba sun ce mai za a fara takbir din nan tun daga asuba ta ranar arfa har zuwa karshen wato kwanan tashriq kwanan kayanka sallar la'asar daga cikin wanda suka bashi wannan Umar bin Khattab da Ali radiyallahu anhuma haka zalika in kazo Ibn Abbas ya ce mai haka zalika Ibn Mas'ud ya gaya mai kenan ya rawaito ya samu riwaya daga gare su afwan riwaya daga gare su ya samu su cewa ana farawa daga ni asba ta ranar arfa sannan a kare wato la'asar ta ayyamu tashriq na'am wannan sune kenan zan mu gani takbirat sune wato muqayyada wanda za a dinga yin su bayan kowace sallah Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo su akan bayani cikin Qur'ani akan cewa takbirat din da za a dinga yi kenan kaga ya so da lafazul Qur'ani misali wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo a cikin wato idi ta sallar fitr sallar karama sallar ramadan shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yace walitukmilul idda walitukabbirullahu ala ma hadakum wala'allakum tashkurun wato dan ku cika kwanakin da menene kwanakin azumi kenan in kun cika su sai ku ambaci Allah subhanahu wa ta'ala ku yi takbiri ku girmama Allah ku ce Allahu akbar ku yi kabbarorin na alama hadakum akan hanyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da ku wa la'allakum tashkurun tabbas za dan ku samu ku gode ma Allah wato subhanahu wa ta'ala haka zalika bayanin wanda tazo kuma kabbarorin da suka zo kan idi sallah layya sallah babba shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat ko ambaci Allah a cikin wasu kwanaki kididdigaggu an gane ko wannan kwanaki kididdigaggu sune kenan haka zalika fadar Allah subhanahu wa ta'ala kazalika sakhara halakum litukabbirullah ala ma hadakum wa bashirul muhsinin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya hore muku wannan dabbobi misali wato dan ku ambaci Allah ku yi kabbarori ku gode ma Allah akan abin da ya shiryar da ku wato Allah subhanahu wa ta'ala yace ka ba masu kyautatawa albishiri kenan na'am Imam Buhari yace Ibn Abbas yake cewa akan wannan aya wa yuzkuru smallahi fi ayamin ma'lumat suratul hajj sai ne Imam Buhari yace Ibn Abbas yace ayyamul ashr kwanaki 10 na mi na Zulhijja su ne Allah subhanahu wataala yake bayani kansu akan su su kuma ayyamu wanda aka ce ayyamu ma'dudat shine ayyamu tashriq wallahu ta'ala a'lam an gane ko sike da ta tabbata daga Ibn Mas'ud yazo cewa Ibn Mas'ud ya kawo yanda za a yi kabar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd kaga shi sai kawo kabarorin guda mi guda biyu da harko guda uku a baya tsakanin la ilaha illa Allah dan mala ya kawo musiban mi siga uku a farko bi a baya to ala ayin duka wannan sigogin wallahu ta'ala alam sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun tabbata cikin siyar wanda za a dinga yi wato hada wato subhanallahi kaseera walhamdulillahi wala ilaha illa Allah bukratan wa asila Allahu akbar walillahi alhamd kenan dai sigogi na kabbarorin wato sun tabbata sigogi ne masu dan dama kuma duk wanda kai insha Allah wallahu ta'ala alam sun inganta kina ina ga daga nan ya kamata mu tsaya sai mu tashi sunna mai karhi ta nawa ta uku mai ida menene sallar wutiri mai ida sallar idaini yanzu kuma insha Allah sai mu tashi qaulul musannif rahimahullahu ta'ala salatu kusufu shams sallar mi kiswewar rana eclipse solar kwanan da ma mun samu menene kiswewar wata ko na wata eclipse lunar bai kai wata ba da aka yi shi ko bai kai ƴan muwa ba da aka yi shi to insha Allah in Allah ya kai mu sati sama muna cikin masu rai da lafiya da ikon yin karatun sai mu tashi daga salatu kusuf sai mu ga ta kiswewar rana da kiswewar wata da abin da yasa ake samun kiswewar da kuma me ya kamata a yi a lokacin sa wanda ita ma tana daga cikin sunnoni masu karhi fata abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure kuma karamci ilimi ne daga gare mu Allah subhanahu wataala ya kara mana ilimi sannan ya share kuskuren daga cikin kirazan mu muna roƙo Allah subhanahu wataala ya biya mu buƙatun mu gaba daya Allahumma yassir lana al-umura kullaha wa la taj'alna min al-qanitin rabbana qad hawaijna wa hawaij man awsayna bid-du'a wa man awsaynahu bid-du'a wa man nuhibbu fika wa man yuhibbuna fika ya arhamar rahimin وقد هوائج كل من له وقع الندوة له يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر المتقابلين برحمتك يا واحد القهار يا عزيز يا جبار يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.